matsayin fina-finai a wajen al'umma da tasirin sakonnin da suka kunsa wajen canza tunanin jama'a yasa fitacciyar mai tsara fina-finan nan ƴar Nijar Aisha Maki ta bullo da wannan shiri na ayarin zaman lafiya da aka yi wa lakabin Caravan de la Paix Sine Nomad wanda a ƙarƙashin sa za a wayar da kan matasa a game da batun zaman lafiya.
Harka kwanciyar hankali ba wai lalle bane wai sai makarraban tsaro. Harka ce da ta shafi kowa da kowa saboda shine muka ce danganin cewa kwanciyar hankali ta shimfiɗa a ƙasar Niger. Akwai wani majiki da muka wallafa wanda ake ce mazandar kenan, shine zan yi amfani da shi. Za mu sa shi cikin motocin jigila matattara matasa duk inda take ta Niger mun kwankwalo ta zan mu kai shi can saboda mu ga an zamne an tattauna a san matasan wannan me yake musu ciwo.
Wannan fim da autannin baya ya zagaye wasu kasashen Afirka da na yammacin duniya, labari ne na zahirin rayuwar wasu matasan da magaram.
Fim ne da muka yi a wata unguwa wadda ake ce makarantar da magaram, saboda akwai matasa da dama wanda ake ganin kamar suna tashe-tashen hankula. Lokacin da zan mu kayyara wannan majigin mun lura cewa wai ba wai tashin hankali bane kawai gare su, akwai dalili. Matasa ne kamar wanda suke da matsala akan wariya da ake musu ta abubuwa da dama, dan saboda shi ne muka yi shi dan mu gwada ma mutane da dama daga cikin suna neman da su huta daga cikin wannan kangin na violence da suke ciki, amma sai dai ya ne zai yi a taimaka musu dan su huta daga nan.
Baya ga motocin jigila da majalisun matasa, ayarin na Caravan Sine Nomad na da niyyar sauka a makarantun sakandare da jami'o'in wannan kasa domin jin damuwoyi da shawarwarin dalibai. Shugaban kungiyar ɗaliban jami'ar Yamai Bakin Bature Al-Mustafa ya jaddada goyon baya ga wannan yunkuri.
Mu duk abun da ya shafi ci gaban ƙasa, abun da ya shafi matasa, abun da yana iya kawo gyara, abu ne wanda muna bashi goyon baya.
Wakilin matasan jihar Maradi a wurin bikin kaddamar da wannan ayari, Tasi'u Bakwai, na cewa su kan faduwa ta zo daidai da zama.
Babu abun da yau ya hitar da hankali kamar shi kwanci hankali nan. Da muna kallon shi a yankin Mara Ruwa, ya bulla sai gashi a yankin Age, ya bulla sai gashi a yankin Giran Runji, ya bulla sai gashi yau a yankin Hauji Jammai, kuma ga mu muna iyaka da ƙasa inda ta kahmari. Kenan kaga dole ne mu rike shi hannu biyu kuma mu aika shi inda ake so, kuma don mu samu wannan zaman lafiya da kwanciyar hankali ya bazu ya tabbata sosai a Maradi.
Kasar Amurka ta taka rawa wajen tsara wannan sabuwar tafiya mai hangen karfafa kwanciyar hankali a ƙasa. Ga abinda jami'in diplomasiyar ƙasar Stephen Rekon ke cewa,
"Le Niger est passé à un tournant important de son histoire."
Ƙasar Niger ta buɗe wani sabon babi a tarihinta, inda a karon farko wani zababben shugaban ƙasa ya canji wani shugaban da ya yi mulki ta hanyar demokradiyya. Duk da wannan ci gaba da aka samu, akwai buƙatar haɗa gwiwa da matasa domin taimakawa Niger ta samu damar murmurewa ta kuma samu wadata. Saboda haka muka shiga wannan tafiya don ganin an cimma burin da aka sa gaba. Watanni akalla goma za a shafe ana haska wannan fim na zandar a cikin motocin jigila da majalisun matasa da makarantu da jami'o'i a dukkan faɗin ƙasa, haɗe da muhawarori akan zamantakewar al'umma da zummar tattara shawarwarin matasa da na shugabannin addinai da sarakunan gargajiya waɗanda a ƙarshe za a gabatar da su ga hukumomi don ganin an ɗinke dukkan wata ɓarakar da ke barazana ga zaman lafiya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.